Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 3 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fadan makamashi tsakanin Rasha da kasashen yamma kan yakin Ukraine ya sake kunno kai a ranar Juma'a, inda Moscow ta jinkirta buɗe babban bututun iskar gas zuwa Jamus da sauran kasashen G7, inda su kuma suka tsayar da farashin man da Rasha ke sayar musu. Katafaren kamfanin makamashi na kasar Rasha Gazprom ya ce ba zai iya bude iskar gas din ta rinka zuwa Jamus ba sa'o'i kadan kafin a sake bude bututun da Rasha ta dora alhakin lalacewar sa kan matsalar fasaha, matakin da zai kara dagula matsalar makamashi a Turai. Kakakin hukumar tarayyar Turai Eric Mama ya faɗa a shafin sa na Twitter ranar Juma'a cewa Gazprom ya yi amfani da ƙarya da yaudara wajen rufe bututun. Moscow ta daura alhakin takunkumin da kasashen yammacin duniya suka kakkaba mata bayan da ta mamaye Ukraine, wanda hakan ya kawo cikas wajen kula da bututun iskar gas din a cewar ta. Tarayyar Turai na zargin Rasha da yin amfani da karfinta na samar da iskar gas wajen mayar da martani ga takunkumin da kasashen Turan suka kakkaba mata. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA ya faɗi jiya Juma'a cewa shi da tawaggarsa sun ga duk abin da suka nemi gani a tashan makamashin nukiliya ta Zaporozhia dake kasar Ukraine. Ya ce ba su yi mamakin komai ba, kuma zai fitar da rahoto a farkon mako mai zuwa kan sakamakon binciken nasa. Rafael Mariano Grossi ya faɗa manema labarai a filin jirgin sama na Vienna bayan saukarsa. Damuwarsa ita ce abubuwan da ake bukata masu muhimmanci, kamar samar da wutar lantarki da kuma ma'aikata. Ya ce yana da matukar muhimmanci ga hukumar IAEA ta kasance a tashar. Tawagar kwararru 13 ne yake tare da Grossi, kuma ya ce sun bar mutane 6 daga cikinsu a Zaporozhia. Daga cikin 6, biza su kasance har sai an kawo ƙarshen tashin hankalin, wanda ya ce hakan zai kaga garimin sauyi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta yi alawari da sake barkewar rikici a kasar Eritrea a makon da ya gabata, wanda ke yin barazana ga rura wutar yunwa da shabarbarewar yankin zirin kuryar Afirka, bayan rugujewar jijin ya tsagaita wuta na watanni 5 a yankin Tigray na arewacin Habasha. Sakatariya labaran Fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaida wa manema labarai jiya Juma'a cewa suna alawari da sake bullar rikici a kasar Eritrea da ci gaba da kai hare-hare a wajen yankin Tigray da kuma hare-haren da gwamnatin Habasha ke kaiwa. Ta buƙaci bangarorin da su tsagaita wuta, babu hanyar soji da za ta magance rikicin a cewar ta. Gwamnatin tarayya ta Prime Minister Abiy Ahmed da kuma jam'iyyar Tigray People's Liberation Front TPLF sun zargi juna da hannu a rikicin na baya-bayan nan. Ƙungiyar TPLF ƙungiya ce ta siyasa mai dauke da makamai wacce ta jagoranci kasar a matsayin wani bangare na kawancin da ke mulki sama da shekaru 20, amma a yanzu Addis Ababa ta sanya ta a matsayin kungiyar ta'addanci. Gwamnatin Biden ta sanar da sayarwar taiwan makamai na sama da dala biliyan 1 a daidai lokacin da ta kaddama tsakanin Amurka da China ke ƙara ruruwa kan matsayin tsibirin. Wannan ciniki ya haɗa da dala miliyan 355 na makami mai linzami daga sama zuwa teku da ake kira Harpoon, da dala miliyan 85 na wani makami mai linzami na zamani. Kashi mafi girma a cinikin shine na dabaru na dala miliyan 655 don shirin sa ido da leken asiri na Taiwan.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
cin uwa da uba daraja ai uwa an muke rayuwa an muke karuwa sallama ga dukkan dangi ni ne babba na ku mai taba waka dan uwa da audini nake kunya gare ni ba tsoro ba
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gombe an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya gurin naku
lafiya lo ai ba magana yau baba gani ga ka
Allah tambaya ya tsohuwa ki
gani ga ka karan farko a cikin studio tun sama da shekaru biyu baba
gaskiya wallahi
inda rai da rabo
haka ne
naji dadin ganin ka baba
ni ma naji dadi a ni
barka da sake saduwa Allah ya kai maka mana mu ga bayan waɗannan bala'o'i da za a ci gaba da zumunci da aiki tare
amin sun
ido na ganin ido
gaskiya wallahi yau yi dadi
ido na ganin ido
kai Allah ya kara mana lafiya da wuce bai
amin 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 to baba kamar yadda muka saba zamu fara da waɗannan aure daki da ake shirin yi zamu faro da wannan aure na yar mu Amra wato iyar abokin aikin mu Yusuf Mamman a jamhuriyar Niger wanda za a daura mu aure ranar 9 wato juma'an nan kenan juma'a mai zuwa ba
haka
ga watan nan na Satumba za kuma yi auren ne a Madina ta uku kusa da Fada Lubat Allah ya sa Lubat ne
Lubat haka ne nan yi shi ma faɗa
a ta Fada Lubat kamar yadda muka faɗa ranar juma'a da karfe 4:30 na la'asar to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma wannan shi kuma bikin sallama amarya ne da za a yi na ita yar marigayi Mr. Yusuf Umaru da mamata Mrs. Dinatu Umaru za a yi wato bikin sallama yarsa da za ta yi aure Zainab Asaba Umaru za a yi bikin ne shi ma ranar juma'a nan a babban dakin taro na Shelkwatar Ekuwa da ke lamba 2 Beach Road Jos da karfe 3 na rana za a yi wannan bikin sallaman ranar juma'a kana kuma ta wannan Amurka za a yi auren baba
a lallai
za a yi auren ne ranar 30 ga wannan wata to baba mu ma wannan karan mu ma ashe
kware ko tunda an biyo mu da shi kai ba zan bata lokaci ba
za mu kasa ido mu ji ina ne ake wannan amon bukin
kware ko mu ba mu bigara
mu ba mu bigara Allah ya sa an ya dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Umar Bambara na daurin auren Zaliya Bambara da angunta Shaibu Abdullahi Samandugu wanda za a daura a unguwar kasla a bayan Latabiya Koshi Cluster of Schools da ke nan Accra a gobe Lahadi idan misalin karfe 10 na safe idan Allah ya kai mu gobe kenan bayan haka akwai kuma liyafa da karfe 1 da za a yi na rana a wannan wurin to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Sa'idu Kucho shugaban matasan jihar Ashanti kuma chairman na kungiyar su Dubaba ta Fulani a kasar Ghana na rasuwar ƴar uwansa Hajiya Mami Kucho mata Alhaji Ali Madugu da aka fi sani da Ali Oga sai Sa'idu Kucho yace yana mika gaisuwar bangajiya da godiya zuwa ga mutanen kuma sai da suka dafa musu baya a lokacin wannan rashi yace yana mika godiya ta musamman zuwa ga VOA Hausa to Allah ya ji kanta ya kuma sa ta huta ya ji kan magabata baki da sai kuma wannan sako dake cewa assalamu alaikum muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga gwamnan jihar Gombe da shugaban karaban hukumar Funakayi da sarkin Bajoga da Alhaji dan kasa Ashaka da daukacin al'ummar Gombe bisa rasuwan sarkin Funakayi Alhaji Muhazu Muhammad Koyranga na uku sakon ta'aziyya daga masarautan wakilin Sangaru Funakayi Bajoga a jihar Gombe to Allah ya ji kansu baki daya ya gafarta musu
to amin suma amin sai kuma mun fi zangon sada zumunci baba a cikin waɗannan wasiƙu da muke samu ta hanyar email bari mu fara da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Usman Kasim Kiringim na Arewa mai sauraron filin a bari ya huce a jamhuriyar Niger wanda yace salam filin a bari ya huce ina so a mika mun gaisuwar sada zumunci zuwa ga M Salisu Hammani Murmurtuwa da Aji Muhammadu Kiringim Arewa ko Aji ne yake so yace ko Alhaji ne dai Aji da ya fada a cikin wannan takarda da Ibrahim Muhammad Karasuwa sai babansa Malam Kasim a garin Kiringim Arewa da Aisha mata Useni Dangote Karasuwa sai Dauda Hudu mai kitin guru da Ibrahim Yakubu Kiringim da Lawal bin Hambali MC a Sokoto da magaji soja Kiringim Niger da Abari Abdullahi Kiringim da Malam Garba Kiringim a ƙarshe na gaida dukan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baki daya da fatan sun tashi lafiya sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Alhaji Umar mai cewa yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci da farko ya fara da baba Yakubu Makeri da kuma mai karatu mun gode sai kuma shugaba Sani Be Zabudum da Alhaji Ado Yaro Gashuwa da Muhammad Bakare Gasma da Adam A Adam Gashuwa sai Sale Isa Birnin Kudu da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo da Alhaji Bura Dada Fataskum Jihar Yobe sai Isa Lawal Girgir dan masanin girgir a ƙarshe yana so a mika mashi sakon ta'aziyya ga iyalan Sheikh Ba Gwani Aisani Allah ya ji kan malam Allah kuma ya ba al'umma gashuwa baki daya jimirin wannan babban rashi to amin suma amin
amin suma amin to sai kuma gaisuwan a bari ya huce zuwa ga iyalan Umar Bambara da suke daurin aure ƴar uwansu Zaliya Umar Bambara da farko gaisuwa zuwa ga Zuwaira Ahmed da Alhaji Mummuni Bambara da Sarki Razak Umar Bambara da Fauziya Idris sai kuma Munkaila Umar Bambara da Alhaji Audu Masigan da Hassan Umar Bambara da Alhaji Abdullahi Bambara da Abdulaziz Masigan da kuma Kasim Umar Bambara to sai kuma wannan sakon gaisuwar a bari ya huce ta da ya fito daga Malam Usaid Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salam VOA Hausa da Allah ku isar min da dubun gaisuwa ta zuwa ga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Ado Salati Goma ga Annabi da Aliko Auta Kafinta da Garba Sabiola Gashuwa da Shamaki Ubali Gashuwa da Buhari Yahaya Unguru da Bala Muhammad Dambam da Alhaji Yusuf Ali Mele da Babangida Alhaji Duciya Wacakal da matarsa Aisha Usaini Dangote Karasuwa da mai gida na baba Yakubu Makiri kai wannan abun yayi girma da yawa na sai rubai da gidan yanzu shine mai gida
gidan mu ha baba
wannan abun ya mun girma
ai ashe ka san baba in ka ga baba yanzu ba sutura ai ha baba
to kai kuma Allah sa ka sai gidan ka zama mai gida mu ma mu zo mu ci arziki sannan kuma yace da antita Alheri Grace.
To, na gode.
Mun gode. Da kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa. Sai kuma Ibrahim Muhammad Mashina da Musa Musa Karasuwa da Shehu Adamu Gijau da Muhammad Salisu Kawar da Moda da Tiya yace da Tiyata Aisha Humaira Dangote Karasuwa. Da al'ummar da ma al'ummar garin Karasuwa baki daya. To da fatan an tashi lafiya.
Amin summa amin. Muna kuma mika gaisuwa ta musamman da fatar ƙara samun lafiya ga abokin aikin wato wakilin mulki birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu Helikaya wanda
lallai to Allah ƙara lafiya
agogo sarkin aiki wanda ya samu rashin lafiya to Allah ya Allah ya ƙara musu lafiya da ƙarfin jiki
iya kudinka iya sagalinka barkinka aljunka
Baba yanzu kamar yadda muke ji a wannan sauti bakon da muka raka shine har yanzu dai ban mu raka shi ba bakon namu dai da har yanzu ka gyara mai dakin zama
mun shawa mun shada da
ai kace wai gashi ya samu gonar tumatir saboda haka shi ma yace bari sai ya jira tumatir ya nuna kafin ya bar gidan to bari mu dora inda muka tsaya hirarsu da wakilin mu Mansur Nasir ga bakon namu Bappa Yaro
to iyaya zaka kamanta waƙoƙinka daga wancan lokaci da ka fara zuwa yanzu
eh zan ga maka gaskiya an samu ci gaba a yanzu ta yadda ake
nane
eh na fuskan waka zan ga ma a lokacin da
akan waka aka samu ci gaba ko ku Bappa Yaro ya samu ci gaba
Bappa Yaro da kai shi ma kuma akan waka
yauwa to muhi
tunda yanzu zan baka dan tarihi kadan lokacin da muka taso muna waka koko yan bayan mu ma da suka taso suna waka kai ka samu ma an sa waka ka a gidan radio ka dai wani babban
radio sai
an shafa ma me yanzu dandana ne dandana kana yin ta kana yin ta yanzu za ta bi duniya kaga an samu ci gaba bangare na kuma ni kanka ina kaga akwai concours international da aka yi wa ma Africa Allah ya ce muke ne na zamo na daya a cikin wannan tiya
na'am
kaga ni kenan kaga alhamdulillah kenan shi ko menene ne ka sani a sannan sannan yake tayya sai dai kiran da zamu kaman al'umma ta ƙara ba mu goyen baya duk da aka ce dan wake guda ke bata iri tunda wakokin wasu da suke yi wanda zaka ji wata waka dai kai dai ga tanan dai wanda masu irin sana amma wanda dai gashi abin da ya zamanto to shi yasa sai
rashin ma'ana waka ko ko rashin ingancin aiki
rikin ingancin aiki da kuma rashin ma'anar waka
ma'anar abin karazibi
to sai a dauke mu duka gaba
ko a cikin haka ba ko da wata kofa da ake shigowa ko wata kofa sai a shigo ko mutai ya ce mawaki ne
to ka san kowa da yanda yake abin ga ita waka ba ma waka ba duk aiki da ka sani na duniya an ba ka baya daraja ba zai baka daraja ba an baka dauke da muhimmanci ba zai baka muhimmanci kaji yanda ta yi take
fadan maradi ne an yi shi a maradi amma a cikin Niger da wasu kasashe ya ce ta dalilin waka ya kake ji idan aka ce ka wakilci maradi
nan ga in na tanya mai in za a kira na bis podium sai kaji an ce directement venue de la capitale économique sai kaji
shi da ka toyi
da an ga yake ne directement venu de la capitale économique sai kaji public ya ce Bappa Yaro
ba ji da sai tribune ya dauka
to kaga an ko dadi
gaskiya
ka gani gaja an ga mai ne ba marari ba ka manta kai da kanka kana jin dadi saboda duk abun da muke kasa ce muke ma dan mu halhado al'adun mu na gargajiya dan kan a maida su ba tunda akwai wakoki da dama wanda in ka diba yanzu in ka dauke su ki gyara yana da kyau a saurari wanda mutanen da su kai kuma kai ma in ka zo ka dauko naka da nasu dukkan a iya gyara duk ka sake amma yin zaman to a samu aiki mai kyau a samu kuma menene ake gani a cikin wakar tunda matsalar mawakan mu gaskiya suna gani nan portugua injin sarara
to da abin da yazo
eh abin da yazo kuma ita waka bata gada haka nan ba
muka dawo a bangaren har yau akan wakokin naka wanda suka fiti a duk shekara akan yi ranar 18 ga watan Disamba da ake cewa December a turanci a kowace jaha a cikin kasashen a cikin jahohin Niger akwai wata waka jakai a lokacin maradu kwalliya wannan wakar a dukkan jahar da za a tahiya ana so a shi mawacin garin ya zo da waka wadda za ta bada kana a ci ai alfahari da ita iyaye ne akai kai wannan waka
maradu kwalliya la capital economica an gyara maradi maradi ta zama sabuwa an gyara maradi maradi ta zama kwalliya muna da sarauta mai karfi katsina da gobir maradi garin kowa ne maradi garin kasuwanci an gyara maradi maradi ta zama kwalliya an gyara maradi maradi ta zama sabuwa an gyara maradi maradi ta zama kwalliya an gyara maradi maradi ta zama sabuwa kasani da abun da kasani ni ban ina yawan sauraron information ina yawan sauraron kalli television
da kafafan sadarwa
ne da kafafan yanda dai duk abun da kasan da ake so a yi a kasar Niger wallahi na in dai kaga ba mu yi shi ba to sai dai in ba tuntube mu saboda shine nace maka jahili baya wa kuma waka baiwa ce
na'am
saboda ni yanzu na haka in ga muka cewa ma ya ne ne wakan nan ni ban ma sani ba
kawai ta rizo
ta dai zo ne
kuma akai
akai
kuma ta karbu
kuma ta karbu da wakan da kidin gaba ɗaya duka Allah ya kawo basira a cikin dukkan
lokaci guda
wallahi me in kana nan gida akwai lokacin da za ka bace ma kana cikin dakin ka kana ta trainer wani bai ma sani ba kuma shi duk abin da ka sani rabonka
bai iya wuce ka
saboda su sauran mawakan da suka yi suna a cikin jaha ai ba yin su muka yi ba tunda kowane yana so yau jahar shi ta daukaka kuma kowane bangare to shi yasa kake ganin ko da mun ce miki wannan magana
to baba kaji bakon namu ba mu san ko yau zamu sallama da shi ko kuma har yanzu zai sake shigowa wannan zaure mako mai zuwa ba sai da tayyo
sai da tayyo
yawa to muna godiya kwarai da gaske Allah kuma ba ƙara basira da kuma ba da nasara a wannan sana'a
amin summa amin
to baba yau labarin da zan baka labari ne irin na dan Ibro wani driver dan Ibro Allah ji kan rai
dan Ibro dan drama
daga Ado Salati sai dai ba Adan ne ya rubuto ba matan shi ne Jamila da Fati
masha Allah
yawa su ne suka rubuto wannan wasika suka ce wai labarin wani barin ce ba fullata ne tunda dai an kaji mudi yawa an kaji mai suna mudi ba yawa to Mahmud amma ba Mahmud kwari ba ba na kwari ba
kuma ba lalo ba
yawa ba kuma lalo ba sai Mahmud ba mun lalo ba ba kuma na kwari ba
haka
yace suka ce wai wata rana ne mudi yana hira da matarsa sai ya ce wa matar wai idan aka yi ruwa gobe zan je gona in shuka dawa amma kuma in bai ruwa ba zan zauna gida in gyara zauren mu wanda ya fadi
to
sai matan tace to haka ko yace sai tace to sai dai mai gida baka ce insha Allah ba sai mai mudi kasan ku baba maza wani lokaci kuna gan an ce wani abu kamar an rena muku wayo
ayo ba mu kika son haka bane
wa sai zara ido yace mata to shi dai ya riga ya gaya mata ko ta yace insha Allah ko bai ce insha Allah ba a cikin daya za a yi biyu
kwarai kuwa
ko da ya tafi ya shuka dawa ko kuma ya gyara wannan zauren da ya fadi
haka
shikenan tace to shikenan ni dai nace kace insha Allah gari ya waye babu ba ai ruwan sama ba sai yace mishi mace mata to tunda ba ai ruwa ba kamar yadda na alkawarta bari fita in gyara zaure da ya fadi ya dibi yan kayan aiki shi ya fita yana fita zaure kenan baba sai ashe wani ya shiga kasuwa yayi sata aka bi shi yan banga yan gari suka anguwa suka bi shi yayi kwana nan ya shiga nan ya kulda nan yayi ka san barawo gudun fofale ke nan gudawa aka hada mu shine wannan da ake cewa kare abin nan yaron ta kare ko
yawa
haka shikenan da ya kurda nan ya kurda nan sai wufi ya wuce kofar gidan su mudi
mudi da'am
to da ya wuce kofar gidan su mudi waɗanda suke yayi masu waɗanda suke bin shi nan fintin kau kafin su zo nan ya riga ya wuce nan
wuce
so su da suka iso nan suka ga ya za a ce wai har ya wuce nan sai suka tsammanci da basu hange shi ba suka tsammanci cewa ya kurda cikin gidan nan ne ya boye ya labe na suka shigo ga baba su ba suka kutsa cikin gida sai ga mudi daidai mudi yana fitowa sai suka cako mu mudi sai suka shine barawo
magana ta zo
awwa baba suka cako mu mudi ta suke shine barawo suka dinga laka mishi duka suka dinga laka mishi duka yana cewa shine ba wanda ya saurare shi sai da suka bashi kashi har ya suma sai wani a unguwan sai hanka ya duba sai ga taguwa irin ta mudi sai ce mudi ne ko sai aka duro aka ce mudi ne mudi ya suma
shikenan
aka fara neman a kawo dauki aka dibo ruwa ana kwarawa mudi aka dibo ruwa ana kwarawa mudi sai can mudi ya farfado duk an ji mishi ciwo duk ya jike sarkaf sai aka ba shi hakuri suka ce ai ba su san shi bane su ta suke farawo ne da suke kaza 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 ana ta ba shi hakuri bayan an riga an naka sa mishi duka
an mai batacciya an mai batacciya
amma shi ba da ciya shi kenan da ya farfado can yamma ta yi ya tafi gida yawa ya rarrafa ya sai gida ya kwankwasa kofa ya kwankwasa yayi sallama a gida matan ta ce wane ne ne tunda dai ba fita take ba
haka
sai ta ce waye ne sai ta insha Allah mudi ne insha Allah mudi yace insha Allah kuwa insha Allah ni ne mudi
wato insha Allah da take da biyu zai
fada a gida ya ce fada yace ki koya akai to karshen ta dai sai da aka bashi da insha Allah amma wannan shuka dawa gari ba gyaran
gaskiya fa
gyaran gyaran abu
daure yawa to gaji duk sun haɗu
ko guda ɗaya ba sun samu ba sai bugun duka da yasa to baba insha Allah lokaci ya kawo gaba
to insha Allah zai mu tattara
to insha Allah dole ta daga mana no insha Allah sai mako mai zuwa insha Allah da alheri
to Allah
Allah kai mu
Wannan shirin na zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.